الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna hudu ga watan Sha'ban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 24 ga watan biyu shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Misali hukuncin koyi da wanda yake masbuki, idan aka ce masbuk shine wanda aka tsire masa da wani bangare wanda yake na sallah, ya samu wani bangare ya kunce masa. Misali mutumin da ya samu raka'a daya ko raka'a biyu ko sama da haka ko kuma kasa da haka wanda kwata-kwata bai samu baraka a cikakka. Ta fuskar dalili kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da halaccin koyi da masbuki, wanda ke ciko wani bangare na abin da ya rage masa na sallah, to ba laifi kana iya komawa damarsa ka kabbara kai tsaye shi ya zama limami. In ya salamce ka tashi ka ciko iya abin da ya rage maka, kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa a kan haka. Na daga cikinsu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi ya tafi gun wata sarka a ratiyi a nan cikin gidansa, manzon Allah ya yi wata arwalla sama-sama, ma'ana wadda bai kai gaya ba. Abdullahi dan Abbas yake faɗa, ya ce ni ma sai na tashi na je na yi kwatancin wannan arwalla da na ga yayi. Ya fara sallah sai na dawo hagunkinsa sai na tsaya na kabbara. Maza Allah sai ya kama kaina sai juyo ni ta bayansa ya dawo da ni damarsa, muka ci gaba da sallah. An gane ko? Wannan hadisi yana tabbatar mana halaccin koyi da masbuki, domin Maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fara sallar shi. Abdullahi dan Abbas ya zo ya kabbara ya bi shi. Haka Huzaifa ibn al-Yaman shi ma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah wani dare bayan manzon Allah ya fara sallah ya zo ya tsaya a damar sa ya kabbara ya bi shi. Haka Ibn Mas'ud ya bi shi. Haka Jabir Ibn Abdullah shi ma kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihi ya kabbara ya bi shi. Haka kuma in ka koma hadisin wato tarawihi a cikin Ramadan, Zala sallallahu alaihi wasallama ya danyo ni kewaye a cikin masallaci ya fara sallarsa, sai wasu daga cikin sahabbai da suka hango shi suka zo suka kabbara suka bi shi. Akai dare daya, akai na biyu, akai na uku, ran na hudu manzon Allah yake fitowa. To wannan dukkan su dalilai ne waɗanda suke tabbatar da halaccin koyi da masbuki. Amma sabani a malikiyance su baya halatta ayi koyi da masbuki. To amma ta fuskar dalili idan ya inganta ayi koyi da masbuki, in ka bi shi kenan, in ya salamce abin da ya rage maka shi zaka tashi ka ciko. Kaman wanka shine dai dungu ka nuna wato wani dan abu amma baka fito fili ka bayyana, lalle kamar yadda yazo a shar'ance macen da Allah ya ma mijinta rasuwa akan yi mata jirwayi da kaman wanka wanda take cikin idda ta takaba. Domin idda ta takaba ta riga ta faru ta kare, ba maganar wani kome, saboda shi wannan miji Allah ya masa rasuwa. To haka lalle duk wanda aka tabbata igiyar aure ta kai ƙarshe, an gane ko ta kai ƙarshe, ma'ana saki ne wanda yake na ƙarshe, to shi ma wannan ba laifi, akan iya mata jirwayi da kaman wanka. Amma duk wanda take cikin idda wadda ke akwai komi a cikinta, saki ne na farko ko saki ne na biyu, to wannan baya halatta a yi mata jirwaye da kaman wanka. Domin duk macen da take cikin idda wadda ke akwai komi, matsayin mata take ga mijin da ya sake ta har sai an kai lokacin da ta gama idda. Zani ko har sai an kai lokacin da ta gama idda. Ai shi yasa shari'a ta shar'anta macen da aka yi mata saki na farko ko saki na biyu, dole ta ci gaba da zama a gidan mijinta wanda ya sake ta har akai lokacin da ta gama idda. In ta gama idda sannan ta bar gida, sai dai in ta zo da wata alfasha wadda take mabayyaniya fadin bakakken maganganu, babu na safe daban, na yamma daban, ko kuma ta kan fita ba da izininsa, ko kuma ta kan sayo masa cikin gida wanda bai yadda ba, bai amince, bai shigo masa, dukkan wannan alfasha ce mabayyaniya, a lokacin nan zai iya sallamar ta ya fitar da ita ta koma cikin gidansu ta yi idda. To kaga anan mace tana gidan mijinta inda ya sake ta, kaga maganar jirwayi da kaman wanka ma bata mata so ba, saboda matsayin mata take gare shi sai an kai lokacin da ta gama idda. Kafin ka gama wannan idda, idan ya ce ya dawo da ita ya maido ta, ta komo matsayin matar shi take. Don haka ita ko matar da aka yi mata saki uku, saki ya kai ƙarshe, daman ba maganar ba ta mazauni. An gane ku? Ba maganar ba ta mazauni, dole za ta koma can gidansu ta je ta gama ta yi idda. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu ahadithul anbiya, mun gama babi na 27, baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labarin annabi Musa da Khadir alaihi masalam, wanda bayani ya gabata akan baban wanda wani bulaguro ne na musamman domin neman ilimi annabi Musa alaihi salam yayi shi da almajirinsa shine Yusha ibn Nun, wanda wannan kissa ita ce asali akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na neman ilimi, ko mu ce akan wani ladabi daga cikin ladabba na neman ilimi. Shine malamai suke faɗa ar-rihlatu fi talabil ilm, yin bulaguro domin neman ilimi. Bar ma akan wannan ladabi littafi malamai suka wallafa. To amma ita wannan sunna ta bulaguro a wajen neman ilimi, magabata zaka same su galibi sai in sun kakkabe abin da ke gun malaman garin su, sannan kuma in suna jin labarin wani malami can wanda ke da sanin abin da su basu san shi ba, to sukan labta su je komun nisan tafiya su je su nemo ilimi. Kamar yadda malaman hadisi suka ringa yawo ta duniya domin tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka same su sun yi bulaguro garuruwa da dama domin tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka wannan ladabi ne daga cikin ladabba waɗanda suke na neman ilimi. Sannan kuma bayani ya gabata akan shi wannan bawa na Allah subhanahu wa ta'ala shine Khadir alaihi salam. Mun yi bayani cewa akwai sabani abun magabata dangane da abubuwa biyu waɗanda suka shafi shi wannan bawa, cewa annabin Allah ne ko waliyi ne daga cikin waliyai. Magana mafi rinjaye annabi ne daga cikin annabawa, kamar yadda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar da haka, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Malaman tafsiri sun fassara rahmatan min indina wato ita ce annabta. An gane ko? Da dalilin ayar da take cikin suratu Zukhruf, lokacin da kafiran Makka suke faɗa suke kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai inda a ce annabtar shi annabta ce ta gaskiya, to ai ga wasu manyan mutane guda biyu, ɗaya a Makka ɗaya a Taif, ai su ya dace in ma annabtar ce a ba ɗaya daga cikinsu. Laula nuzila hadhal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim, suka ce wai me ya hana a saukar da wannan alqur'ani wato ga wani mutum wanda yake mai girma daga cikin alqaryun nan guda biyu, Makka wato da Taif. Ubangiji Ta'ala ya maida musu martani yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik, shin su ne suke karkasa jin kan Ubangijin ka, ma'ana annabta su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama. Sai yace kar su manta fa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. To a takaice dai, kuma kamar yadda yazo a cikin wannan nassi wanda malam yazo da shi, wanda a karshe shi Khadir alaihi salam yake faɗa ga annabi Musa alaihi salam, yake tabbatar masa yake cewa dukkan waɗannan abubuwa da ka ga na aikata yace ba na yi su bane ba a karan kaina. An gane ko? kamar yadda can Allah ya faɗa hikaya akan fadar sa shi Khadir sai ya ce wa ma fa'altuhu an amri, dukkan waɗannan abubuwa da na aikata ban aikata su bane ba game da wato lamarin radin kaina na yi gaban kaina, wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne ya turo masa sakon wannan kuma ya sanar da shi wani ilimi wanda annabi Musa alaihi salam bai san da shi ba. Dan haka dai a takaice dai annabin Allah ne. Kuma abu na biyu wanda aka samu sabani, shin a raye yake ko a mace yake, shi ma magana mafi rinjaye a mace yake ba a raye ba yake, wanda dalilai sun wuce a lissafa. Na daga cikin dalilan fadar Allah subhanahu wataala ga manzansa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun, Ubangiji ta'ala ya ce babu wani dan adam gabaninka wato da muka sanya masa dawama. Kenan kaga Khadir in har dan adam ne to a mace yake. Ubangiji ta'ala ya ce afa in mitta fahumul khalidun, shin in ka mutu su masu dawama ne? To haka dalili na biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratu Ali Imran, wa idza akadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna ala aqrartum wa akhartum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Wanda wannan aya tana tabbatar mana duk wani annabi da duk wani manzo kafin Allah ya turo shi sai Allah ya karba alƙawali a gunsa, in har zamanin sa ya tarar da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dole ya zama dan rakiya, dole ya zama dan rakiya ya bada haɗin kai da goyen baya akan shi wannan manzo cika makin manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Sai in an karbi wannan alƙawali a gunsa ya yarda ya amince sannan ake turo shi a matsayin annabi ko manzo. To kaga wannan inda Khadir alaihi salam yana raye ai tuntuni da ya bayyana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto a cikin jumlar sahabbai da duk famar da aka yi da duk gumurzun da aka yi da kafirai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaƙe-yaƙen da yayi da an same shi a sahun gaba, da kaji ana lissafa shi a cikin waɗanda suka fita yaƙin Badar da yaƙin Uhud da yaƙin Khandaq da sauran yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, to gaba ɗaya babu labarin shi. Idan kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da a mace yake. Haka kuma kasancewar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ga sahabbansa, yake cewa babu wani nan gaba yace shekara 100 ba za ta zo ba, yake cewa nan gaba nan da shekara 100 da za ta zo babu didi da mutum ɗaya wanda yake raye a ban ƙasa zaka same shi yana raye. Daga wannan lokaci da yake maganar cewa shekara 100 da za ta zo duk wani wanda yake raye a ban ƙasa ba zaka samu didi da mutum ɗaya. To kaga in har yana cikin to tuntuni kenan babu shi, saboda kasancewar cayi daidai da mutum daya. To shi yasa masu tafiya akan cewa a raye yake sai su yi kona sai su ce a cikin teku yake, ba a cikin ruwa ba yake, ba a doren ƙasa ba yake. To dai a takaice dai a mace yake ba a raye ba yake kamar yadda bayani ya gabata. Kuma wannan hallo yana ƙara tabbatar mana duk ilminka to akwai wanda yake yafi ka, kamar yadda shi annabi Musa alaihi salam an masa tambaya wa yafi kowa sani, sai yace ana ni nafi kowa sani a yau. Wannan ya faɗa a iyarin jayen zatansa. To a lokacin nan Ubangiji ta'ala ya masa rarauka yace Musa muna da wani bawa namu, ina da wani bawa nawo wanda wannan bawa yana mahadar teku guda biyu yafi ka ilimi. rarauka ce Allah subhanahu wata'ala ya masa da bai maida ilimi zuwa gare shi ba. To dan haka anan abinda muke so mu fahimta, lalle duk iya ilimin mutum, duk iya fahimtar da Allah ya bashi, to akwai wanda yake sama da shi. Kuma abinda ya dace kai tsaye duk wani abu wanda yake na wannan mutum ya maida lamari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda irin wannan tambaya al'amari ne wanda yake buyayye, sanin kewaye abu da sani gaba daya, wannan lamari ne wanda ke hannun Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa ai galibi zaka ga wannan ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ladautar da sahabbansa, in ya musu tambaya abinda ba su da sani game da shi sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam. To anan da amsar da ya dace annabi Musa ya bada shine ya ce Allahu a'lam. To amma a iyarin jayin zatansa sai ya bada amsar cewa shi yafi kowa ilimi, kuma Allah ya masa rarauka ya nuna masa cewa hakan bai yi daidai ba, kuma aka nuna masa wanda yafi shi ilimi, kuma wanda wannan kamar yadda ya gabata cewa wato ilimi wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe, kuma ilimin da wato tawaya ba ta riskar shi ko mantuwa shine ilimi na Allah subhanahu wata'ala. Wanda kuma duk ilimin mu an gane ko sifa ce wadda mun siffanta da ita, Allah ya siffanta da ita sifa ta ilimi, sai dai akwai bambanci. Ilimin mu yana da farko kuma yana da ƙarshe, kuma ilimin mu wato aibi da tawaya yana riskar shi domin akwai mantuwa, an gane ko? Kuma ilimin mu dan kadan ne, mun san wani abu, abinda mu ba mu sani ba yafi dubun abinda muka sani. To amma shi ilimi na Allah subhanahu wata'ala ba shi da farko baye da ƙarshe, kuma ilimi ne wanda ba shi da iyaka, kuma ilimi ne wanda tawaya ba ta riskar shi domin Ubangiji ta'ala baya mantuwa, kuma yadda zatin shi baye da farko haka ilimin shi baye da farko, yadda kuma shine al-akhir haka ilimin shi baye da ƙarshe. Amma in ka dauka mu ilimin mu yana da farko, kowa da yazo duniya a jahilin sa yazo, wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Ubangijin ku shine ya fito da ku daga cikin cikin uwayenku mata ba ku san komai ba. Shi ya sanar da mu bayan haka, kuma ilimin da ya ba mu dan kadan ne daga cikin ilimin sa, kamar yadda ya faɗa wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Shi yasa ainan Kadir alaihi salam yace ma Musa lokacin da wani tsuntsu yazo ya sauka a wutsiyar wannan kwalakwalo ya tsotsi ruwa a teku, annabi Musa yace ma wannan, annabi Kadir yace masa ya Musa yace kaga wannan tsuntsun ruwan da ya tsotsa, yace ilimi na da ilimin ka, in an danganta shi ga ilimin Allah tamkar abinda wannan tsuntsu ne ya tsotsa daga cikin wannan teku, ma'ana abinda ya tsotsa kawai shi kadai ne ya rabu daga cikin ilimin Allah. To da haka kasancewar shi ilimi kyauta ce ta Allah, kuma mutum yana ƙara ilimi kuma yana ƙara kaskanta kai, wannan shine wato wannan kin sifa ta ilimi wanda yake na hakika. Shi ilimi baya gada ma mutum ɗaukaka kai da jiji da kai, a'a indai ilimi na gaskiya ne to abinda yake kullun ƙara sadda mutum ƙasa yake. Shi mai ilimi yana ƙara ilimi amma a kullun kuma mai da kanshi ƙasa yake, wannan shi tace sunna ta annabawan Allah. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, باب قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الحميري عن معمر هو بن راشد الأزدي عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا فبدلوا ودخلوا يزحفون على أصتاههم وقالوا حبة في شعرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويا ابن مخلد الحنظلي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استهياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإما آفة وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا موسى وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر على بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه أريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وقفك بالحجر دربا بأصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر دربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي أنه قال سمعت أبا وائل هو شقيق ابن سلمة أنه قال سمعت عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. مالم الله يجيكنسا نافقا wannan babi ne na musamman wanda karmu manta ya maimaito a baya. Idan malam yayi babi ba tare da wata tarjuma, to wannan yana nuna cewa baban yana da alaka da baban da ya gabace shi. A takaice dai, har yau muna cikin kissar annabi Musa alaihi salam. Shine malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa kila li bani Isra'il, an faɗa ga jikokin Yaqub alaihi salam, mutanen annabi Musa a takaice kenan banu Isra'il, an faɗa gare su aka ce da su udkhulul baba sujjadan, ku shiga wannan kofa ta birnin da aka umarce ku cewa ku shiga sujjada, halin kuna masu sunkuya kai. An gane ko? Shine ma'anar sujjada anan. An gane ko? Domin dukawa ita kanta sunanta sujada. Shi yasa ai wasu daga cikin malamai sukan fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake fada fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin, suke cewa sujudu inhina, sujada ta sunkuyawa ba ta kai goshi kasa ba. To koda ta kai goshi kasa ce, mala'iku dai sun yi ta ne da umarnin Ubangiji, shine yace su duka su yi ma annabi Adam sujada, koda ma ta duk kai goshi kasa ce ba ma ta sunkuyawa ba. A takaice dai sunkuyawa ma asali a Larabci akan kiraye ta sujada, an gane ko? Shi yasa shari'a bata yadda ba na wajen gaisuwa mutum ya sunkuya. A wannan shari'a tamu Allah ya haramta akan harshen manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. To shine dai anan aka ce da su in za su shiga wannan birni su shiga, wato suna masu sujada, ma'ana suna masu sunkuyawa. Wa qulu hibba, aka ce da su ku fada ku ce hibba, mu dai iya roƙonmu sarayen mana da zunubinmu. Anan an shafe mubtada sai aka wanzar da labarinsa, ai su'aluna hibba, ma'ana iya roƙonmu abinda muke roƙonka ya Ubangijinmu ka sarayen mana da zunubanmu, laifukanmu a yafe mana. To anan shine sai ya ce fa baddalu wa dakalu yazhafuna ala astahihim, wato su banu Isra'il sai suka canza fadar Allah subhanahu wa ta'ala, abinda aka ce su fada suka canza suka ki fadar yadda aka ce su fada. Wadakalu, kuma suka shiga birnin, yazhafuna ala astahihim, wato suna jan gindi. An gane ko? Idan aka ce azhaf shine ma'ana wato jan gindi, ko kuma ka ce rarrahe, haka suka ringa yi, yazhafuna ala astahihim, ma'ana suna jan gindi, haka suka shiga garin. Wa qalu, suka ringa fada habbatun fi sha'ara, wato kwaya a cikin gashi, wanda wannan yana nuna mana wato irin tsaurin kai na su banu Isra'il, wanda kaga fada da aiki ne Allah ya umarce su cewa ga iya abinda za ku fada, kuma ga iya abinda za ku aikata in za ku shiga wannan birni. Ku shiga kuna masu sujada, ma'ana kun sunkuya kai, kuma sannan ga kalimar da za ku fada hibba, ma'ana ya Ubangijinmu roƙonka muke ka sarayen mana da kurakuranmu. To an ce su shiga suna masu sunkuyawa, yaya aka yi sai suka canza wannan aiki suka shiga suna jan gindi? Kuma an ce ku ce hibba sai suke cewa wato himbatun fi sha'ara, kamar yadda anan yace habbatun fi sha'ara, kwaya a cikin gashi, suka canza fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suka canza aikin da ya umarce su cewa ga yadda za ku yi, gaba ɗaya suka canza. Shine Ubangiji ta'ala yake fada fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna 'ala allazina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. To wannan duka yana daga cikin tsaurin kai na Yahudu da suka yi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine ai Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yake fada, yake cewa nunu li yahudi wala mujahamin huma fi wahyi rabbil arsh zaidatan, an ce su ce hibba sai suke cewa himba himbatun fi sha'ara, kamar yadda anan wannan riwaya yace habbatun fi sha'ara, ma'ana kwaya a cikin gashi. To haka da la mujahamin shine ma'ana Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, sai suke cewa istaula. To shine malam yake fada yace huma fi wahyi rabbil alamin za'idatan, ko kuma fi wahyi rabbil 'arshi za'idatan. To wannan yana nuna mana tsaurin kai na su banu Isra'il, mutanen Annabi Musa yadda ya goga da su gaye yadda suka bujire ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya damke su da wata azaba ta musamman waɗanda suka canza abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su dan haka dai abinda muke so mu gane canza karantarwar addini wal iyazu billahi sababi ne wanda yake na saukar duk wani kunci da duk wata azaba da duk wani bala'i kamar yadda Allah ya saukar masu banu Isra'il akan canza umarninsa da fadarsa sana hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Musa kana rajulan hayyan lalle annabi Musa alaihi salam ya kasance wato mutum ne wanda yake mai matukar kunya sifa daga cikin sifofin annabi Musa wato shine matukar kunya manzo Allah yace kuma sittiran annabi Musa mai matuka ne game da lulluba jikinsa don haka yace la yura min jildihi shay'un istihya'an minhu kwata kwata ba a ganin wani abu na fatar jikinsa saboda tsananin kunya saboda jin kunya fatar jikin shi annabi Musa baya bari a jiki a gani in ba abin da ya shafi fuskar sa ba amma dukkan jikinsa annabi Musa rufe shi yake istihya'an minhu shine yace dan matukar kunya game da shi fa'azahu man azahu min bani isra'ila wato wani daga cikin banu isra'il sai ya cutar da annabi Musa an gane ko fa'azahu man azahu min bani isra'il daga cikin banu isra'il wanda yayi nufin cutar da shi sai ya cutar da shi ta hanyar yi masa sharri da kazafi abinda ba haka ba ya lika masa faqalu sai suke fada suke cewa ma yastatiru hadha tasattura illa min aibin bi jildihi ai wannan lulluba jiki da Musa yake ba komai bai sa yake yi kawai face akwai wani aibi a jikin fatarsa shi yasa baya barin wani ya ga jikinsa haka suka ringa wannan gutsurutso masu banu Isra'il wai ma yastatiru hadha tasattura ai Musa baya suturci jikinsa irin wannan suturcewa da yake illa min aibin bi jildihi face akwai wani aibi a fatarsa wanda baya son wani ya gani suka ce in ma barasi wato ko kuma cuta ta albaras albaras shine ake kiran shi a Hausa mili wanda fatar jiki take kodewa ta yi ja shine wasu ma daga cikin malamai suke fassara shi akan da kuturta amma ba kuturta bane shi fatar jiki ce take kodewa ta yi jajjawur wala iyazu billahi rashin lafiya ce wadda tana da wahalar magani ba a cewa ba ta da magani amma tana da wahalar magani kuma dan lokaci kadan idan ta bayyana a jiki to takan hada gangan jiki takan hada fatar jiki gaba daya ba na mantawa akwai wani dan Indonesia ana ce masa Ahmad Zainuddin muna tare da shi fasali daya a kusan farkon shekara lamarin ya fara bayyana a jikin shi amma kafin karshen shekara wal iyazu billahi duk jikin ya kode dan haka da Allah ya yi nufin karfafar annabi Musa annabi Isa da mu'jiza sai Allah ya karfafi shi da warkar da mai irin wannan cuta wanda su mutanen annabi Isa abinda suka shahara da shi shine likitanci sanin magani to ita ko wannan rashin lafiyar tana daga cikin rashin lafiyar da ta gagare su magance ta ya gagare su sai Allah ya karfafi annabi Isa alaihi salam yake warkar da mai irin wannan cuta da wanda yake makaho dungurungun ma har aka kai wanda yake matacce annabi Isa yana raye da shi kamar yadda Allah ya kissanta mana wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah to shine ai suka ce ai ba komai yasa annabi Musa yake suturci jikinsa, yake lullube jikinsa, baya bari a ga fatarsa, face akwai wani aibi, wata rashin lafiya tare da shi. Imma barasil, suka ce ko kuma albaras, wa imma adra, ko kuma cewa ai Musa gwaiwa gare shi, an gane ko, wa imma afa, ko kuma wata rashin lafiya ta daban. Shine yace wa inna Allaha arada an yubarri'ahu, wanda wannan gaba tana nuna mana wato kasancewar su banu Isra'ila saboda tsaurin kai basu bar Allah basu bar annabawansa ba, sun fadi maganganu waɗanda suke marasa kyau game da annabawan Allah, musamman shi annabi Musa da suke tinkaho cewa annabinsu ne, to hatta da shi basu bar shi ba. To suka ringa wannan maganganu, Ubangiji ta'ala sai nufin ya kubutar da bawansa annabi Musa mimma qalu, game da abinda suke fada gare shi cewa ai albarasu gare shi ko kuma gaiwa gare shi. Fakala yawman wahadahu fa wada'a thiyabahu 'ala al-hajar, wato annabi Musa alayhi salam wato sai ya kadaita shi kadai wata rana, wato sai ya dora tufafinsa 'ala al-hajar, akan wani dutse, thumma tasala, sannan sai ya yi wanka. Falamma faraga, lokacin da ya gama wanka, a kabala ala siyabihi liya akuzaha, sai ya gabato ga tufafinsa domin ya dauka ya mayar da su a jikinsa. Wa innal hajara adabi thawbihi, manzo Allah yake fada wannan dutse sai ya tsire da tufafin annabi Musa, dutsen ya fita da gudu, yake gudu da wannan tufafi na annabi Musa. Fa akaza Musa asahu wa dalaba al-hajara, annabi Musa ya dauki sandarsa ya bi bayan dutse da gudu yana bin sa. Fa ja'ala yaqulu, annabi Musa ya hadu yana fada, saubi hajar, ya kai dutse, dakata na dau tufafi na, saubi hajar, ya kai dutse, dakata na dau tufafi na. Dutse ya ki tsayawa hattanta ha ila mala'in min bani Isra'il, sai da ya tukaki zuwa wata jama'a daga cikin banu Isra'il, wanda a cikin wannan jama'a akwai waɗanda suke jifan annabi Musa alaihi salam da irin waɗannan maganganu. Sai da ya je cikin taron jama'a, dutsen ya tsaya. Fara'auhu uryanan, ahsana ma khalaqa Allah wa abra'ahu, suka ga Musa zir yadda mahaifiyar shi ta haife shi, ahsana ma khalaqa Allah, suka ganshi mafi kyawa wato abinda Allah ya halitta, wa abra'ahu, mafi kubuta game da duk wani aibi, suka ganshi lafiya kalau yake, kwata kwata babu wani aibi da zai iya aibanta shi a jikinsa, suka gama yana daga cikin mafi kyawun wato wanda Allah ya halitta, ya kyauta ta halittarsa. Wa qama al-hajaru, a lokacin nan an gane ko wa abra'ahu mimma yaquluna, Allah ya kubutar da shi game da abin da suke fada. Wa qama al-hajaru, a lokacin nan dutse sai ya tsaya. Fa akaza thawbahu, Musa ya dau tufafinsa, falabisahu, ya sanya, wa dafika bil hajari, bayan ya sanya tufafinsa annabi Musa sai ya hadu game da wannan dutse darban bi asahu, yana kai masa duka da sandan shi, annabi Musa ya ringa dukan wannan dutse da sanda, yace fa wallahi inna bil hajari la nadaban min athari darbihi thalasan aw arba'an aw khamsan, manzon Allah yace rantsuwa nake da Ubangiji na, lalle wato akwai tabo, ko kace burdi, ko kace sawu, shine nadab idan kama dalul kin fatha, an gane ko, yace inna bil hajari la nadaban, lalle a jikin wannan dutse akwai tabo. Uku, ko hudu ko biyar game da sawun wannan duka da annabi Musa ya masa. Wannan bugo da annabi Musa ya ringa ma dutsi da sandar shi ya masa bugo uku ko hudu ko biyar sai da sawun ya bayyana a jikin dutsi. Fadhalika qauluhu ta'ala, wannan shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal ladhina adaw Musa. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai, kar ku zamanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa. Fa barra'ahu Allahu mimma qalu, Allah ya kubutar da annabi Musa game da abin da suke fada cewa cutar albaras gare shi ko kuma gwaiwa gare shi. Wa kana inda Allahi wajiha, annabi Musa ya kasance mai matukar alfurma ne abun Allah subhanahu wa ta'ala, yana da matsayi yana da daraja. Idan aka ce waji, mutumin da yake da huska a gun jama'a, yake da alfarma, wanda in ya shiga gaba duk wani abin da ya nema za a iya yi masa. Don haka a takaice wannan hadisi malin ya zo da shi domin cewa wannan al'amari ne wanda ya wakana ga annabi Musa alaihi salam game da mutanansa, wato su ne Banu Isra'il. Wanda kuma kasancewar shi wannan hadisi yana nuna mana cewa annabawan Allah game da abin da ya shafi halittarsu da ɗabi'arsu suna cikin hali wanda yake na kamala. An gane ko? Yadda Allah ya kyautata halaye da ɗabi'u na annabawa, to haka Allah ya kyautata halittarsu. Kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, sai suka ga annabi Musa mafi kyawun abinda Allah ya halitta, ma'ana suka ga cewa halittarsa ta kai matuƙa a wajen kyawu. Allah ya kubutar da shi game da abinda suke faɗa masa. Don haka wannan malamai suke cewa yana nuna duk wanda ya aibanta wani annabi daga cikin annabawan Allah da wata tawaya game da halittarsa, to ana ji masa tsoron kafirci. An gane ko? Ana ji masa tsoron kafirci. Saboda dukkan annabawan Allah, Allah ya cika halittarsu duk wani aibi ba su da shi, ta ɓangaren halitta ko ta ɓangaren ɗabi'u. Allah ya kyautata, ya cika halittarsu, kyawun halittarsu, kuma ya cika ɗabi'unsu da halayensu. To shi yasa a nan Allah ya hannun mu'minai cewa kar su zamanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa. Allah ya kubutar da shi game da abin da suke faɗa masa. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa annabawan Allah sun kai matuƙa a wajen juriya da ɗaukan haƙuri akan wato wauta ta jahilansu. Annabi Musa ya ji ana waɗannan maganganu, ya ji wannan maganganu da suke, amma dai bai biya musu ba akan wannan, har sai da aka kai lokacin da Allah ya yi nihin kubutar da shi ya wanke shi game da abin da suke tuhumarsa. Allah ya wanke shi. To don haka wannan yana nuna mana duk wani wanda yake mabiyin annabawan Allah, wanda ya ɗauki irin wannan aiki nasu, to duk abin da za a faɗa masa ya toshe kunnensa, ya yi tamkar ana zuba ruwa a bayan ƙwarya, kar ya waiwaya. Allah shi yake kubutar da wato bayansa. Kenan duk abin da za a faɗa maka na maganganu da duk wasu abubuwa, to ka kauda kai kamanta. Allah dai shi yake kubutar da bayansa kamar yadda ya kubutar da annabi Musa alaihi salam, kamar yadda ya ba mu labari. Sannan wannan kuma yana ƙara nuna mana cewa wato shi wato yana nuna mana kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala, yanda duk wani abu wanda yake jama'at sandararri Allah yakan halicci al-idrak game da shi. Kaga dai a nan dutsi ne, dutsi yana daga cikin jama'at waɗanda suke sandararru, amma Allah ya halicci riska da sani game da shi, bugon da annabi Musa alaihi salam ya masa sai da shi. ya ji radadin wannan bugo kuma har sai da wato wannan bugo da annabi Musa da ya masa sai da yi sau a jikin shi, ma'ana sai da yi kamar tabo, wanda wannan kuma wata mu'ujiza ce ga annabi Musa alaihi salam, mu'ujiza ce ta daban ga annabi Musa alaihi salam. Shi yasa shi annabi Musa alaihi salam anan ya mu'amalanci dutsen irin yadda ake mu'amalantar mai hankali. Me yasa? Saboda kasancewar abu ne wanda yake dan adam yana kan asalinsa. Dutse dai an san ba motsawa ba yake, an gane ko a gude yake. To amma ga dutse ya fita da gudu, annabi Musa sai ya san cewa to wannan dutsen tunda kaga ya fita da gudu da wannan tufafi nawa, to da umarnin Allah ne. Shi yasa annabi Musa ya mu'amalance shi yadda ake mu'amalantar mai hankali. Amma dutse idan yana kusa da kai, kazo kai tuntube da dutse, kazo kana bugon dutse, ai sai a ce mutum ba shi da hankali. To amma dutse ya fita da gudu, kenan kaga wannan ya canza game da asali abinda yake dabi'ar dan adam. Ka san akwai wani abu, dutse ya fita da gudu. To shi yasa annabi Musa ya mushi mu'amala irin yadda ake mu'amalantar mai hankali, ya masa laifi. Shi yasa annabi Musa ya bige shi da sandan shi, ya mai bugo uku ko hudu ko biyar. To dan haka Allah shi yake da ikon abinda ba shi da baya iya magana, Allah yake sanya shi ya magana. Duk wani abinda baya ji, Allah yake sanya shi. To shi yasa kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake fada, yake cewa wallahi na san da wani dutse, yake cewa idan na wuce da shi a nan Makka, yace yakan yi min sallama. Kuma ga dutsen Uhud, wata rana dutsen Uhud manzala sallallahu alaihi wasallama sun hau kan dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar, an gane ko da Usman, sai dutsen yayi gilgiza, dan yi gilgiza. Manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ka tabbata, wato kai wannan dutse annabin Allah ne da shahidai biyu a kanka. To dan haka kasancewar shi yasa anan shi annabi Musa alaihi salam kenan ya doki wannan dutse, wanda kuma wata mu'jiza ce ta daban ga annabi Musa, wanda ke kara tabbatar da gaskiyar manzancin shi. Sandan shi ce ya bugi dutsen, amma kuma sai da dutsen yayi sau, ga san bugon a jikin shi. Wanda inda wani ne zaka zo, in mine ne zaka buga a jikin dutse, yaya zaka ga wani sauya bayyana a jikin shi? Amma ga yadda ya bugi dutsen sai ya zamanto yayi sau, kamar yadda Allah ya wanzar da sau na annabi Ibrahim alaihi salam akan dutsen da ya taka lokacin yana ginin Ka'aba. Sannan hadisi na gaba, wato hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda ke fada, qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qasman, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wani rabo, raban da yayi kamar yadda yake cikin wata riwaya, wato ganima ce ta yakin Hunayn. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba, wanda wannan rabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fifita wasu daga cikin jama'a a wajen rabon, wasu ya ba su, wasu kuma ya hana su, kamar yadda mutanen Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba su komai ba a cikin wannan ganima, gaba ɗaya ya rabe ta ga sauran jama'a waɗanda suka bi shi da waɗanda suke al-muhajirun, mutanen Makka, da kuma waɗanda suka zo aka tafi yakin Hunayn da su, wanda a wannan rabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi a ran nan, irin su Uyayna ibn Hisn al-Fazari, manzon Allah ya fifita su a wajen rabo, raƙumi 100 manzon Allah yake sanyawa a lissafa a wari sai ya ce na wane ne, waɗannan shugabanni na ƙabilun Larabawa manzon Allah ya fifita su. To da yayi wannan rabo sai aka samu wani mutum, sai yake fada, sai yake cewa inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah, yace lalle wannan wani rabo ne wanda ba a yi shi dan Allah ba, kamar yadda wata riwaya yace inna hadhihi la qismatun, ma udila fiha wa ma urida biha wajhullahi, yace wannan rabo ne wanda ba a yi adalci a cikin sa kuma ba a yi dan Allah ba. Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa sai yace fa ataitu annabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa akhbartu, yace sai na tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bashi labarin wannan mummunar faɗa da aka yi game da shi, wanda anan wato ba magana bace ba wadda take ta'annamimanci, wanda in aka ce annamimanci daukan zancen wani a kai ma wani dan a bata abin da ke tsakanin su, wannan shine hakikanin annamimanci. Amma wannan laifi ne wanda yake babba, shi kuma mai laifi naka dauki maganar shi naka je ka fada ga waɗanda za a magance wannan laifi, wannan ba a kiran shi annamimanci. An gane ko? Ba a kiran shi annamimanci, yana daga cikin kuma nau'i na giba wanda aka tugace, wanda in ka je ka ba da labarin dan ta'adda azzalimi ga abinda wani yake domin a dakushe hannun shi a kame hannun shi, to wannan ba annamimanci bane kuma ba yi da shi bane. Shi yasa anan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya dauki wannan magana ya je ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda irin wannan ya yawaita a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda lokacin da ake tafiya yakin Tabuka da wasu daga cikin jama'a wani yake fada yake cewa ban taba ganin mafiya ƙaryar halshe a wajen zance, mafiya kwaɗayin cika ciki da abinci, mafiya tsoro a fagen daga sama da wannan makarantar namu. Yana nihi wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. To a lokacin nan shi wannan sahabi da ya ji wannan kalima sai ya ce wallahi ƙarya kake, kuma sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ka faɗa. Ya tafi ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kafin ya faɗa masa Ubangiji ta'ala ya turo sako daga saman bakwai cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girmana da buwayata, inda za ka tambaye su me yasa kuke irin wannan miyagun maganganu, za su baka amsar cewa innama kunna nakhudu wa nal'ab, cewa muna kutsawa ne a cikin zance, ma'ana hira ce ta yi hira, kuma wargi ne muke dan musari nisan tafiya. Domin ita al'adar tafiya in dai ana hira to takan gajarci, to shine suke bada hamzarin cewa wai innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ubangiji ta'ala ya ce kul ce da su a billahi, shin yanzu Ubangijin kuma halicci wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un kuke izgidi kuke ba'a, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, don haka kar ku kawo wani hamzari, tabbas kun kafirta bayan imaninku, izgidi da addini kafirci ne. An gane ku, duk wanda yayi wasa da addini to ya kafirta wal iyazu billahi. To dan haka dai ash-shahid anan shi wannan sahabi yace wallahi sai na faɗa ma manzon Allah abinda ka faɗa, wanda wannan yana nuna mana me laifi in yayi laifi dan ka je ka faɗa ma wanda zai kame hannun shi ya sanya shi hankalin shi, to wannan ba a kiran shi annabimanci. Yaro kaga yana rashin ji, yana abubuwan da basu kamata ba, dan ka je ka faɗa ma mahaifinsa baka da laifin annabimanci cewa ka haɗa shi da shi. Ko wasu ƴan ta'adda suna abinda bai dace ba, dan ka je ka ba da labarin su ga hukuma domin su zo su yi maganin su, wannan ba a kiran shi annabimanci. Shi yasa anan shi Ibn Mas'ud ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan fa gadiba, manzon Allah yayi fushi, hatta ra'aytul ghadaba fi wajhihi, yace wallahi sai da naga alamar fushi ta bayyana a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda a wata riwaya fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rikida ta canza ta yi jajjawur kamar an kwaba lalle. Thumma qala, sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fada wanda a waccan riwaya manzon Allah yake fada yake cewa faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu, yace in har Allah da manzansa ba su yi adalci ba to wane ne zai yi adalci, in har Allah da manzansa ba su yi adalci to wane ne zai yi adalci. A ƙarshe manzon Allah sai yake faɗa sai ya ce yarhamullahu Musa, Allah ya ji kan annabi Musa, kad uziya bi akthara min hadha fa sabara, tabbas an cutar da shi fiye da wannan cutarwa da aka mun, amma sai ya dau hakuri. Kenan anan muzalla sallallahu alaihi wasallama sai ya tuna irin cutar wanda aka ma annabi Musa da aka masa yayaye hakuri ya dauka ya jure. Wannan yana nuna mana wani ladabi daga cikin ladabba na addini, duk lokacin da kake ganin wani abu ya same ka to sai ka waiwaya shin akwai wani wanda abin da ya same shi fiye da naka, wannan sai ya kara maka karfin zuciya da daukan hakuri da juriya. Kuma haka Allah ya umarci manzansa, ulaikal ladina hadallahu fabihudahu muqtadi, waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su, don haka kai koyi da shiryarsu. Kaga shi yasa ya dau hakuri yace tabbas an cutar da annabi Musa fiye da cutar wanda aka mu. Haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ka dau hakuri kamar yadda ma'abuta himma da kokari daga cikin manzanni suka dau hakuri. Haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa qadna alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati llah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ubangiji ta'ala yace tabbas mun san da cewa abinda mutananka suke fada maka na bakaken maganganu, wani lokaci su ce da kai mawaki ko su ce da kai boka ko su ce da kai mai tabin hankali, Ubangiji ta'ala yace mun san waɗannan baƙaƙen maganganu suna baƙanta maka rai. Fa innahum la yukadhibuna, sanadi mutananka ba sa ƙaryatar da kai, domin kafin ka fito ma ka ce da su kai manzo ne Allah ya turo da kai zuwa gare su, abinda suke kiranka as-sadiqul amin, mai gaskiya amintacce. Sai yace walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, sanadi azzalimai da ayoyin Allah ne suke musu. Sai yace walaqad kuzzibat rusulun min qablika, tabbas manzannin da muka turo gabaninka an karyatar da su. An gane ko fa sabaru ala ma kuzzibu wa uzu, suka dau hakuri akan karyatar wanda aka musu, kuma an cutar da su hallo suka dau hakuri suka jure. Hatta ja'ahum nasruna, har aka kai hatta atahum nasruna, har aka kai lokacin da taimakon mu da agajin mu ya zo musu. To kai ma abin da ya zama wajibi akan ka dau hakuri ka jimre. To shi yasa ana manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yace Allah ya ji kan annabi Musa, faqad uziya bi akthara min hadha, tabbas an cutar da shi fiye da wannan cutarwa da aka mun, fasabara wato ya dau hakuri ya jimre. To anan abinda muke so mu gane, nan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yayi rabo dan ya fifita wasu a wajen rabon, wasu ya ba su, wasu ya hana su, wasu ya ba su kaso da yawa, aka samu wannan yazo ya faɗi irin wannan magana cewa rabo ne wanda ba a yi dan Allah ba, kuma rabo ne wanda ba a yi adalci ba a cikin sa. Me yake siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi? Zalunci. To ana manzala sallallahu alaihi wasallama bayan ya samu damuwa kuma sai ya dau hakuri ya jimre ya koma zuwa ga Ubangijin sa, ya manta da wannan magana da aka faɗa masa. Wannan dai a takaice munasabar shi da wannan da yace Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi fiye da cutarwar da aka mu shine a wancan hadisi da ya gabata kenan nau'in cutarwa da banu Isra'ila suka masa kazafin da suke masa cewa ai cuta albars gare shi ko kuma abin da yake kama da haka shi yasa wato baya bari a gafatar jikinsa nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.